ana ci gaba da gasar cin kofin tarayyar nahiyoyi wato FIFA Confederation Cup na shekara 2017 wanda ake yi a can kasar Rasha, inda kasashe takwas suke fafatawa a tsakanin su da suke fito daga nahiyoyi daban-daban. Kasashen sun hada da kasar Portugal wadda ta zamo zakara a nahiyar yankin Turai, sai kasar Chile ta zamo zakara a nahiyar yankin South America. Akwai kasar New Zealand da ta fito daga bangaren teku, sai Mexico wadda ta fito daga North Central America. Akwai kasar Cameroon da ta fito zakara a nahiyar yankin Africa, sai kasar Australia daga Asian country. Akwai kasar Germany da ke kan yankin Europe, sai mai masaukin baki kasar Russia. Wannan su ne kasashe takwas da suke fafatawa a gasar. An fara wasan tun ranar Asabar 17 ga watan Yuni ta shekara 2017 bisa tsarin rukuni biyu. Akwai rukunin A da rukunin B. Rukunin A akwai inda ta kunshi kasashe hudu, akwai kasar Russia da kasar Mexico, sai kasar Portugal da kasar New Zealand. A rukunin B kuwa akwai kasar Chile da kasar Germany, sai kasar Australia da kasar Cameroon. An bude gasar ne tsakanin kungiyar kwallon kafa mai masaukin baki wato Russia, inda Russia ta lallata kasar New Zealand da kwallo biyu da nema. A jiya Lahadi kuwa kasar Portugal sun tashi can jarar biyu da biyu tsakanin su da Mexico, sai kasar Cameroon ta kashe a halin Chile da kwallo biyu da babu. A yau kuma kasar Australia za ta fafata da kasar Germany da misalin karfe 4 na yamma agogon Nigeria, Niger, Cameroon da kasar Chad. A tarayyar Nigeria kuwa bangaren Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 a jiya an buga wasannin mako na 25. Ga yadda sakamakon wasan ta kaya, kungiyar kwallon kafa ta Nasarawa United a gida ta samu nasara akan Yimbar kwallo ɗaya mai ban haushi. El Kanemi ta lallasa Remote Star da kwallo biyu da babu, yayin da Abia Warriors ta samu nasara akan Plateau United da kwallo biyu da ɗaya. Sometimes ko ta doke Gombe United ne da kwallo biyu da ɗaya. Ita ma Akwa United ta samu nasara akan Katsina United da kwallo biyu da ɗaya. Niger Senators a gida ta tashi can jiran babu ci tsakaninta da Enugu. Ita ma Efan Ugo ta tashi babu ji tsakaninta da Wikit Warez a gidanta can Anambra. Shooting Star kuwa ta samu nasara akan Abubakar Bukola Sarakina da kwallo biyu da babu. Kano Steelers a gida ta lallasa Mountain of Fire a Miracle da kwallo uku da ɗaya. Duk da rashin nasara da kungiyar kwallon kafa ta Plateau United ta samu a wasan da ta yi da Abia Warriors, har yanzu dai ita kungiyar ta Plateau take jan ragaman tebur Premier na Nigeria a wannan mako. Idan muka leka bangaren su yi da sai wani wasan kwallon kafa na duniya kuwa, Manchester United na kasar Ingila ta ce za ta biya pound miliyan 183 ta kuma hada da mai tsaron raganta David De Gea wa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na kasar Spain domin sayan yan wasanta guda biyu, shahararren dan wasan nan Cristiano Ronaldo da kuma Alvaro Morata. A satin da ya wuce ne dai dan wasan Cristiano Ronaldo ya bayyana wa duniya cewa zai bar kungiyar ta Real Madrid sakamakon tuhumarsa da kasar Spain take yi na rashin biyan haraji har na pound miliyan 15. Cristiano Ronaldo dai ya koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ne daga Manchester United a shekara ta 2009 akan zunzurutun kuɗi pound miliyan 80 wanda a lokacin ba wanda ya kai shi tsada, inda a yanzu haka bayan ya kammala contracting sai ya sake rattaba hannu na tsawon shekaru 5 a kungiyar ta Real Madrid, inda zai kammala a shekara ta 2021. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana shirin kammala sayan tsohon dan wasan ta Romelu Lukaku dan shekara 24 daga kungiyar kwallon kafa ta Everton. West Ham na zawarcin Oliver Giroud daga kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Arsenal din kuwa tana neman Carlos Bacca ne dan shekara 30, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona tana yunkurin sayan dan wasan Everton na gefe mai suna Gerard Deulofeu. Huta lafiya.